ya kiran sallar juwa sallar lima yake fitowa ya kiran sallar juwa to wannan awa ɗaya da rabu za aka sa gida biyar kaga aka sa miti 9 gida biyar za a samu kusan miti 18 kenan to wanda daga karkatar rana daga tsakiya ya zabo bai fi miti 18 ba bai haura miti 18 mai tafi juma'a sai a ce ya tafi asa a ta farko wanda ya haura miti 18 amma bai haura miti 36 ba sai a ce ya tafi asa a ta biyu wanda yake ya haura miti 36 amma bai haura miti 54 ba sai a ce ya tafi asa a ta uku haka dai abin yake ta tafiya za a kara kamar wannan mutunan ne yanda aka raba shi ne abin da balikawa suke kai saboda wajen balikawa ba a so sabakon zuwa juwa'a ba mutum ya ce tun sassafe zai tafi sallar juwa to haka din ba mustahabi ba ne da ta bai je koyi ya gade ko zuciyarsa ta tsaya waswasi da wani abu kuma ta yi a ce an so din mutane su wasu ayyuka muhimmai a ranar juma'a da tafiya juma shi yasa sai zama rayuwa ta tafi kenan ita ko tafiya ta al'umma ai ba a so kowane janibi daga janibin rayuwa ya zama ya tafi a ce komai ana tsayawa da shi ana kasuwanci ana sana'o'i ana ibada a shi ne rayuwa ta yi daidai kana ka ce kowa ya bar abin da yake tauka ibada a kyale komai kuma ai kaga an samu wani ranka su ta wani wajen to idan liman ya fito to sannan mala'iku sai su zo suna sauraron hudubar da liman ke karantawa an ambaci hudubar zikiro saboda manufa da hudubar shi ne gargaɗin bayi da faɗakar da su ga abin da ake nema daga gare su Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin da ya ce yi wanka kamar wankan janaba ai wanka kamar wankan janaba fi sifati asfa an karbo dai daga gare shi Abu Huraira Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ranar juma'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai sa'a a cikin na juma'a da bayan da za a yi a ce an samu bawa wanda yake musulmi ya dace da wannan sa'ar alhali yana tsaye yana sallah ko yana ibada yana roƙon Allah wani abu sai ko Allah ya biya masa bukatarsa ya ba shi wannan abin da yake roƙo manzo Allah ya nuna da hannunsa cewa sa'ar nan fa ba tsawo ne da ita ba ɗan kaɗan ce Buhari da Muslim sun rawaito hadisi an karɓi daga Abi Hurairata dan Abi Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara yarda gare shi yace Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara yarda gare su yace kaji mahaifinka yake tambaya Abu Hurairata kaji mahaifinka shine Abu Musa al-Ash'ari yana bada hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a game da sha'anin sa'an nan da take ranar juma'a wanda aka ce duk wanda ya dace da ita yana roko wani abu a wajen Allah to Allah zai biya masa zai bashi wannan abin da ya roka sai Abu Hurairata yace nace da shi kwarai kuwa naji mahaifin nawa yana cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ita tsakanin liman ya zauna ne akan mimbari har zuwa a gama sallah Muslim ya ruwaito wannan hadisi wato an samu zantuttuka da yawa a game da sa'an nan akwai zantuttuka wajen guda 20 da wani abu game da sa'an nan ta ranar juma to an karɓi daga Ausi bin Ausi Allah ya ƙara yarda gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hakika ranar juma'a na daga mafificen kwanukan ku shi yasa akwai wasu malamai ba da suka ce ai ranar juma'a ta fi har lailatul qadari ko lailatul qadari ba ta kai ranar juma'a ba yadda wasu malamai suka tafi kenan a kai za a ga sayyidi fatullahi ya kai to haka a littafin safatullahi fi mawlidi hayri haqqillahi haka da jalaluddin sayyidi ya kawo maganar a littafin sanurul laba yasa sai su ba shi yasa ku yawaita minas salati fi daga yin salati a cikin sa gare ni ana neman bayi su yawaita yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a domin da salatin da kuke min za a bijirar da ita gare ni za a bijirar da ita gare ni bijirarwa ta musamman eh ba da haka ba da ayyuka ma na bayi da kyabawa da munana da ana bijirar da su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koyaushe a koyaushe amma wato wannan ne ranar juma'a bijirarwa ce ta musamman guda da baito hadisin da isnadi ingantacce haka da Imam Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim da sun waito da hadisin da ranar juma'a da Jalaluddin Suyuti musamman yayin littafi akan faralata da irin abin da Allah yake bance ta ne wato nurul lamba ya sai sai juma'a wanda a ciki ya fada hasiya abubuwa daban-daban har guda 101 wanda Allah yake bance ranar juma'a ko dare juma'a yana daga wannan cewa mafi yawan malamai inda hadisi ya nuna sun tafi akan cewa ba a sa a ce za a yi azumin ranar juma'a ita kadai haka da cewa ba a so a ce mutum sai dare juma'a dai kawai ya ce zai tsayuwar dare da sauransu dai cewa juma'a ta yi daidai da haji cewa in mutum ya sadaka ran juma'a ana ninka masa lada fiye da sadaka da ya ba ran juma'a ba cewa ma duk wata hasana ko sayi'a ana ninka ta a ranar juma'a da wannan abin da hadisin nan ya kawo na cewa ana son yawaitawa daga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a yinin juma'a da daren juma'a da cewa ana bukata fiye da sauran kwanuka a je gaida mara lafiya ko a je janaza ko a je wajen daura aure ko wajen da ake yantabawa duk an fi son wannan a ranar juma'a a kullun ana son a je amma a ranar juma'a an fi so haka ne kuma cewa ranar juma'a a wannan ranar ne ake nunawa wanda suka mutu irin ayyukan da ƴan uwansu suke ana nunawa wanda ga suka mutu irin ayyukan da ƴan uwansu suke a wannan ranar haka da ko a wannan ranar wanda suka riga suka mutu in aka ziyarce su to sun sani amma ba ranar wannan ranar ba ba lalle su sani ba amma in ran juma'a ne to sun sani haka da cewa wanda iya mutu ran juma'a za a rubuta sa yayi shahada haka da cewa arfar da aka ranar juma'a ta bibita arfar da ba ranar juma'a ba inna mazala sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa'irar juma'a dai tsayuwa arfa haka nan akwai hadisi wanda Aisha ta rubuta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai da mine ya fita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum baya zamowa mai hankali cikakken hankali sai ya bar wajen hira da yamma ranar juma'a wannan duk zai zama ranar juma'a da yamma yana wajen hira to alama cewa hankalin da saura da saura kaga wasu suwaye masu wannan kuwa a yanzu ai kaga ƴan dariƙa dan su ne yake suke zuwa zikirin juma'a suke zuwa zikirin juma'a don akwai hadisi na dalili da ya kawo haka to kuma na ƙarshe dai a cikin abin da za a faɗa na daga wanda shi Suyuti ya kawo dan ya kawo har abu 101 shine hadisin da Habibul Bagdadi ya rawaito a tarihu Bagdadi wanda daga Jabir ibn Abdullah Jabir yace an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta addu'a addu'ar ita ce la ilaha illa anta ya hannam ya mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalalul ikram sai manzo Allah yace ai wannan addu'a ce da duk wanda yayi ta sa'a guda ranar juma'a duk wanda ya zauna yayi ta sa'a guda to bukatar sa in a nisan yamma take shi yana nisan gaba sai Allah ya kawo sa bukatar ta sa la ilaha illa anta ya hannanu ya mannanu ya badi as-sabaq wa dali ya zal jalalul ikram to alhamdulillah wato abin da ya kawo kenan ta takeice da to wanda suke wajen zaiwa arfa ai da ba ba sai matafiya suke ai wanda yake matafiyi juma'a ta sura a kansa sai yasa ba fasi sallar juma'a ba tunda a matsayin matafiya suke alhamdulillah babin cewa an so idan wani abu ya afku gabawa ya sujada don godiya ga Allah wato abu na farin ciki ya afku gabawa ba wato ya sujada don godiya ga Allah ya akwai ni'ima wadda take a fili ko ijewar musiba zakirati wadda take a fili asali ibn abi waqas dai daga cikin mutum goma da annabi ya musa albashir da aljanna wanda kuma yake shine karshen sa a wafati hijira ta 54 Allah da gare shi Sa'd ibn Abi Waqqas yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka muna nufin Madina
sallama kullu kariman min azura
yayin da muka je kusa da go da ake ce da shi azwa za'a akwai masu fada haka a wani nusohin akwai kuma nusar cewa azuza a game da buka kenan surin waje ne akwai kuma nusar ma wanda suka ce azuwa zato waje ne da yake tsakanin Makka da Madina ya fi kusa da Makka wato fiye da Madina ya kusa da Makka fiye da kusancinsa da Madina nazala sallallahu alaihi wasallam ya sau ga dabbarsa daga taguwar da yake kai sannan ya daga hannunsa ya roƙi Allah sa'a guda sannan bayan ya gama addu'a sai muka ga ya sumi yana mai sujada ya sujada ya daɗe sannan ya daga daga sujadar ya daga hannayensa sa'a guda sannan ya sunkuya ya sake sumi yana mai sujada ya aikata haka har sau uku sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani hakika ni na roƙi ubangiji na nema a bani ceto ga al'ummata sai ubangiji ya ce ya bani cewa zan ceto ga kashe ɗaya cikin uku na al'ummata shi ya sa na sa'i na sunku ya ina mai sujjada ga ubangiji na don godiya ga wannan abin da aka yi min sannan na daga kaina na roƙi ubangiji na dai ga al'ummata ya sake ba da cewa to ina da damar in ceto a cikin sulusun al'ummata ɗaya bisa uku al'ummata in an haɗa da wancan ka ga zama biyu bisa uku kenan ya sake sunkuyawa ina mai sujjada ga ubangiji na don godiya sannan na daga kaina na sake roƙon Allah ga al'ummata cewa a bani ceto daga al'ummata ya bani sulusun na ƙarshe ya zama an yadda in ceto a baki ɗayan al'ummata sai na sunkuya ina mai sujjada ga ubangiji Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wannan shine asali a cikin sujudu shukr yin sujjada ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai da yawa sun tafi akan cewa yin haka mustahabi ne amma kamar Imam Malik radiyallahu ta'ala me yake cewa ko da abin ya afku ai bai wuce ya afku sau ɗaya ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin manyan sahabbansa Abubakar Umar an yi abubuwa da yawa na munna amma ba a rawaito daga gare su sun sake wannan sujjadar ba ko sun yi wannan sujjadar ba shi yasa sai Imam Malik ya dafa akan cewa yin sujjadar karahiya ce wato qurabu sujudu shukri kamar yadda za ka gani a muhtasar cewa aiki ai bai dore da ita ba cewa abin da yake mustahabi za a tabbatar da mustahabin sa sai abin da aiki ya dore da shi abu dan arwaito sau ɗaya kawai to arwaito shi sau ɗaya amma bai zama ba zai zama hujja ba amma dan Shafi'awa in dai arwaito abu ko sau ɗaya ne ai ya zama hujja dan arwaje an ce ba ai ba wannan ba wai ya nuna cewa ba hujja ba ne babu farin jari lailatu wannan babu ne a cikin farin tsayuwar dare ubangiji tabaraka wataala yace da ka tsaya kai tsayuwar dare kana salloli da karatun qur'ani wannan ƙari ne aka yi ma ya rasulullah shi yasa kai tsayi daren a haƙƙinka wajiba ce haka wasu suka ce ma'anar wannan amma wasu suka ce da aka ce na filatallaka abinda ake nufi wato yin ibada kari ne kawai gare ka, sauran masu ibada duk suna ibada ne dan neman akan kare musu zunubai, kai ko a haƙƙi ai ba wani zunubi, ba wani zunubi, shi yasa duk abinda kai kai kari ne. Haka wasu suka ce cewa nafila tallaka sa an yi asaka rabbuka ya kusata ubangijin kai tsaye da kai makama matsayi mahamuda da dukkan halitta tun daga farko har ƙarshe za su yabe ka a wannan matsayin da zaka tsaya musu. To وقال تعالى وبنيه تبارك وتعالى يتي باينا الله وانا سكبار قسياد آيوهن الله يكزمو وكوكوكوا حقو القرن سنة نيسة دقم فانشي دتدري سنة جن دادون فانشي اما تعرض هكا سكيتاشي سزيا سبو تاوى الله انما يؤمن بآيات من الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم suna roƙon ubangijin su haufa dan jin tsoro daga azabar sa wadama da sarai a cikin ladan sa wani ma da zaka na hun yin fiqo suna ciyarwa daga duk irin abinda muka azauta musu shi wala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun kai ba wata rai da ta san irin abinda akai musu tanadi ne daga abinda zuciyar su ta ji dadi da shi jazaa'a mimma kanu ya'malu sakamakon aikin su kyakkyawa. Ubangiji tabaraka ta'ala kuma ya fada dai a cikin hakkin mummune na haƙiƙa sun kasance baccin da suke da daddare ɗan kaɗan ne, ba zama suke ba kwanciya suke su ta shirgar baccinsu ba, a tashi suke yi su ga sun yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala suna munajati da Allah wanda aka ce tsayuwar daren nan abu ne muhimmi, kuma a wani waje ma an sake kawo magana dai a Qur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yabtuna lirabbihim sujjadan wa qiyama, wa'annan da suke kwana ga Allah suna masu sujjada suna masu tsayuwa suna masu sujjada suna masu tsayuwa, shi yasa ake fada ku da kuke mai da dare duk tsawon sa ya koma gajere gare ku saboda bacci kawai kuke shirga da bacci, ya kamata ku farka daga wannan abu da kuke ku zamo daga mutane masu soyayya masu so ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tajalli yana ta kira, wa zai roke ni in amsa masa, wa zai tambaye ni in bashi, wa zai nemi gafara ta in gafarta masa, amma kai ka kwanta kana shirgar bacci me kake nuna wa kenan, amma ka nuna kai duk baka da wannan bukatar a wajen Allah, illa kana da ita ai sai ka tashi, sai ka tashi ka tsaya ka roki Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma yanzu sai zama wani sharri na shaida, sai mutum ya zama yana kwancen ba bacci yake ba, amma kuma ya tashi ibadar ya kasa yi, amma waswasi yana ta sake-sake lamarin duniyar ya zai yi ne, gashi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk abin da ya dame ka to ka tashi ka roke ni man zan baka, amma mutum ya kasa tashi sai dai sake-saken yake ta yi a zuciyarsa ga idan sa biyu, amma kuma ya kasa barin kwanciyar ya miƙe yi ibada sai dai ta sake-saken kamar wannan ne zai fidda shi. وعن عائشة أنكر برد عائشة Allah da gare ta, Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwar dare kumbura, nace da shi me yasa kake aikata wannan ya Rasulullahi, haƙiƙa ko kai an ce baka da laifi da can ba kuma za ka yi laifin ba nan gaba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na zama bawa ba mai yawan godiya ga Allah tunda an ce ba ni da laifin, ai sai in tsaya in godiya ga Allah akan wannan ni'imar da aka yi min. Hadisin nan da Buhari da Muslim sun rawaito shi. An kama daga Sayyidina Ali Allah da gare shi, akwai gane ko wani Mugira shi na hauku na hauku, akwai hadisin da ya zo daga Mugira kamar wannan shi ma dai mutafaku alaihi, Buhari da Muslim sun rawaito shi. An kama daga Sayyidina Ali Allah kare da gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya fanfasa masa kofa da Sayyidatina Fatima da daddare, yace da su ba kwa tashi ku sallah ba ku tashi ba ku sallah hadisin nan hari da muslim sun rawaito shi ma'ana tarakahu atahu layla ya je masa da daddare kamar daga Salim ibn Abdullah dan Umar ibn al-Haddad Allah ya dagare su ya kawo daga mahaifinsa shine Abdullah ibn Umar
Rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam wato shi Salim jikan Umar yana da matukar kama da ubansa a wajen tsarin tafi da rayuwa wasu a cikin malamai suna cewa shine ɗaya daga cikin fuqaha usbatu na Madina wasu ko ba sa lissafawa da shi a cikin su amma dai an gama akan cewa malami ne babba yana cikin manyan tabi'ai zancen da ya fi karfi ya yi wafati ne hijira ta 106 ya yi wafati hijira ta 106 to cewa annabi annabin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi mutum ne na kirki ina ma da a ce yana sallah da daddare Salim ya ce
Abdullahi
ya kasance Abdullahi bin Umar ya zama tun da ya ji wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya iya yin bacci da daddare sai dan kadan mafi yawan daren nasa ibada yake Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin
Alhamdulillah
an kabar ga Abdullahi bin Amr ibn al-As Allah ya dagare su Abdullahi bin Amr ibn al-As ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Abdullahi ka zamo kamar wani wani din da can yana tsayu dare amma ya dawo daga baya ya dena Buhari da Muslim sun waito wannan hadisin wannan hadisin ya kunshi cewa abinda bawa ya saba yi na aikin alheri ayi kokari ya dore akai ba a ce ya bari ba shi yasa ba sharri irin a samu mutum yana aikin alheri a zuga shi a ce wai sai ya ba wannan aikin ne ma ai zai tsira an samu mutum kullum yana istighfari yana salati ga annabi yana hailala safa da yamma amma a ringa zuga shi wai ai sai ya ba wannan ne ma zai zama na Allah waliyazu billahi dan kabar daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara yadda gare shi yace Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma mutum a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh bacci tsawon dare bai tashi ba har sai da gari ya waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan mutum ne da shaydan ya ba wali a kunnuwansa shi yasa ya kasa tashi ko a kunnuwansa daya ko a kunnuwansa duk guda biyu ko guda wato ko guda daya ya kuma irin wannan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu wa cikin bayin Allah sai Allah ya nuna musu abin mamirar sai dai Abdul Wahhab Sha'rani yake faɗa a littafin Sahihul Muhammadiyya yace wata ran a cikin wanda suke a zawiyarsa ya ga wani da safa da ya tashi bayan alfajir ya keto da ya tashi sai ga bawalin na shedan yana fararowa daga kunnansa kaga irin wannan nunawa kenan a nunawa bawa abin da mun da annabi faɗa dai gaskiya ne abin da annabi faɗa gaskiya ne ko ka gani ko baka gani ba wanda Allah ya nufa su sai su ga abin ma mirara sai ya zama an nuna musu abin mirara to an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara yadda gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ji ra'asi hadifa shedan yana yin kulli a kiyar kan ɗayan ku idan bawaye bace lokacin da ɗayan ku ya bace sai shedan ya zo ya kulli a kansa kulla kulla haguda uku da yake yin bugu musa duk wani kullin da ya cewa da faragowar dare akwai ragowar dare mai tsawo gare ka farko ka ci gaba da baccin ka kanka tashi in mutum ya motsa ka ba zai tashi shikenan sai shedan ya faɗa masa ai da saura idan Allah ya saba wa ya saba umarnin nan na shedan ya tashi ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala sai daure ɗaya daga cikin daure-dauren ta kwance in yi alwala sai wani daurin ma ya sake kwancewa
idan yayi sallah sai wani daurin ya sai kullakullan da shedan yayi gaba daya su kwanci sai ba waye waye gari yana cikin nishadi da yiban nafsi mai dadin zuciya zuciyarsa ta zama akwai kwanciyar hankali idan ko ba haka ba bai tashin ba ya ji wannan zugar ta shedan cewa ka bari mun kada shi nan gaba har gari kuma ya waye sai waye gari yana mai mummunan zuciya ba dadi a zuciyarsa yana cikin kasala Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin kafiyatu rasi ahiruhu karshe yana daga gare shi kafiya ta baiti wato karshen baitin an karba daga Abdullahi bin Salamin Allah ya kare da gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ce ya ku mutane ku ya da sallama duk wanda aka gani ayi masa sallama da wanda aka sani da wanda ba sani ba ku ciyar da abinci ku tsaya ku yi ta sallah da dare wannan sunniya alhali wasu suna bace in kun yi haka kwa shiga aljanna lami lafiya kwa shiga aljanna lami lafiya sai mu zine ruwaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce haka ba Imam Ahmad da dalibi da Ibrahim Shebata da Ibn Majah duk sun ruwaito hadisin in karba daga Abu Hurairah Allah ya dagare shi yace sallallahu sallallahu alaihi wasallam yace ba da rabarada ba fifice azumi ba azumin watan rabarada yin azumi a watan Allah ne alfarma na wato watan Muharram wasu suka ce watan Muharram din shi kadai ake nufi a nan wasu suka ce dukkan watanni masu alfarma ma sun shiga dubu da kudin nan ba fificiyar sallah ba da farilati ba sallah ta farilla sallah da daddare mutum ya tashi ya tada fulfuli da daddare wanda sallah ta fi kowace sallah in ba ta farilla ba Muslim ne ruwaito wannan hadisin an kafa daga Abdullahi bin Umar Allah ya dagare su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ce sallar dare ana yin raka'a biyu ne ayi sallama raka'a biyu ayi sallama wato kamar a masarar mu kaga ko mu wannan sallah din da rana ne na filasa a yin raka'a huɗu kenan ayi sallama ya zama ba ayi sallama a raka'a biyu wato a wannan sai aka ce ba ko mu ba za a yi aiki da shi ba sai ya zo ne dan amsa tambaya yanda Sheikh Abdullahi da Fado yake faɗa a cikin al-fiqh usuli wala jawab sa'ilin muayyan na hau salatul layl masna la tani wato ba aiki da mafhumi da yake ya zo daga amsa tambaya to kowace sai a mata sura ai tunda ai inda aka ce ai sura raka'a na farko biyu na karshe ba ai a sallah ta farilla amma ba na fula ba to ku fai zahir ta suha in ka ji tsoron asuba zai za ta keto gare ka fa wutar bi wahida ta kai wutuli da raka'a daya sai ka dawo raka'a daya ta wutuli muttafaqu alaihi hadisi da Buhari da Muslim sun rawaito shi ai ta bada Abdullahi bin Umar dai Abdullahi bin Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah da dare raka'a biyu wato da raka'a biyu ne sallama da raka'a biyu ne sallama yana wutuli da raka'a daya Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin an karba daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake sha a wata ya zama ba a yi bai azumi ba Allah ya so min hammarin ga zaton cewa wata kila ma har watan ya kare manzo Allah ba zai azumi ba a cikin sa manzo Allah kuma yake yin azumi a wata hammarin ga zaton cewa wata kila har watan ya kare duk da azumi zai kare a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba ka san ka ganshi yana sallah da dare sai ko ka ganshi in dai ka so ka ganshi yana sallah da daddare to duk sallah ka farka ko za ka ga yana sallah ba wani lokaci da za ka ce ka farka yau ka farka gobe ka farka jibi amma baka ga manzo Allah yana yin sallah a wannan lokacin ba hakanan kuma ba ka san ka ganshi yana bacci sai ka ganshi yana bacci in dai ka so ka ganshi kuma yana bacci sai ka ga yana bacci wannan yana nuna kenan cewa yakan yi ibada da yawa a daren tare da haka kuma yakan yi bacci to Buhari da Muslim da Buhari ya rawaito wannan hadisi an karbo daga Aisha Allah ya kare da gare ta
Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi sallah raka'a 11 yana nufin sallar da yake da daddare hadukun din ayata manzon Allah in yi sujjada da daddaren nan a sallolin da yake 11 yakan zauna a sujjada gurgudan yanda ɗayan ku zai karanta kamar aya 50 gurgudan yanda ɗayan ku zai karanta aya 50 kafin a ce ya daga kansa yana yin kuma raka'a 2 kafin sallar asuba mai kiran sallah mai sanar da shi cewa za a tara sallah ya zo masa shi ne Bilal. Buhari ya rawaito wannan hadisin. An karbo daga Aisha dai. Ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai da dadi a watan Ramadan ko a wadinsa bisa raka'a 11. Da farko yana yin salloli raka'a 4. Kada ka ce za ka yi tambayoyi daga irin yadda manzon Allah yake kyautata su ko yake tsawaita su, wato duk bayanin da za a yi ma yanda yake kyautata su yake tsawaita su ya wuce haka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin sallah raka'a 4. Kada ka ce za ka tsaya tambayoyi daga yadda manzon Allah yake kyautata su ko yake tsawaita su. Sannan ya salla raka'a 3. Nace ya Rasulullahi yanzu a ce kakan yi bacci kafin kai wuturi? Wato ita Aisha kama tana cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu su yi wuturi tun kan su yi bacci. To shi ne take tambayar sa, to kai na ga kamar kana yin wuturi kana yin bacci ba kai wuturi ba. Kala sai ya ce da ita ya Aisha
inda
ainiya kana mani ni bacci na ai ba irin baccin ku bane idanuna ne suke bacci wala na mu kalbi alhadi zuciyata ba ta bacci shi yasa wannan yana da hasaisul anbiya wannan ne yasa aka ce su annabawa din sun yi bacci a lolar su ba tawarware ba duk tsawon baccin da annabi zai yi a lolar sa tana nan tare da shi tunda zuciyarsa ba ta yi bacci ba. Buhari da Muslim ba ta bacci shi yasa wannan yana da hasaisul anbiya wannan ne yasa aka ce su annabawa din sun yi bacci a lolar su ba tawarware ba duk tsawon baccin da annabi zai yi a lolar sa tana nan tare da shi tunda zuciyarsa ba ta yi bacci ba. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin
daga annabi sallallahu alaihi wasallam
daga Aisha da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin bacci farkon daransa ya tsaya a kirahu a ƙarshen daransa ya salla ya ta nafilfile. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An karbi daga Abdullahi ibn Mas'ud da Allah ya ƙara yarda gare shi ya ce na yi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lailata a wata dare na tsaya tare da shi yana tsaye ya daɗe bai gushe ba a tsayar hannu nufin wani aiki mummuna. Da aka ce da shi wani aiki ne mummuna wanda ka ce ka yi nufin kai ya ce na yi nufin zaɓin koma zauna in kyale shi sai a tsaya. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin. An karbo daga Huzaifatu Allah ya yarda gare shi ya ce na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata dare ya buɗe da bakara na ce in ya kai aya ta 100 zai ruku'u da ya kai aya ta 100 ba sai ya miƙe ba sai na ce watakila bakaran nan ita ce zai karanta a raka'a ya so ya kai ƙarshe ya ruku da ya kai bakara ba sai da ya ci gaba ba da ce ko zai ruku da ya kawo ƙarshen. Sannan bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai bakara sai ya buɗi suratul nisa'i kuma ya karanta ta tun daga farko har ƙarshe duk wannan a raka'a ɗaya. Sannan kuma ya buɗe Ali Imran ita ma ya karanta ta yana karatun ko da sannu-sannu ba da gaggawa ba. In ya wuce da aya fiha tasbihu da yake ta zo da tsarkake Allah yake za a yi tasbihin. Idan ya wuce da abin da ya dace a roƙa sai ya yi roƙa. In ya wuce kuma da abin da ya dace a nemi tsari daga gare shi yawwaza sai nemi tsarin daga gare shi. Sannan bayan da ya gama Ali Imran sai ya ruku. Ya daina cewa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ruku'un dadewar da ya ruku sai zama ya kusan dadewar da ya tsaye. Sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu ربنا لك الحمد. Sannan da ya daga daga ruku'un ya dade a tsaye kusan dadewar da ya ruku. Sannan ya sujada ya ce subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Sujada tasa ta zama kusa da tsayuwar tasa. Muslim ya ruwaito hadisin da kamar da Jabir bin Abdullah Allah ya kara yadda a gare shi yace hatta bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin salloli wata salla ce tafi ko a cikin salla wani abu ne yafi kala sai manzo Allah yace tsawaita tsayuwa, tsawaita tsayuwa yafi. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. Abin da ake nufi da gunuta nan tsayuwa. To wannan hujja kenan ta cewa ashe tsayuwa tafi. Wasu kuma suka ce ai sujada tafi. Su ma akwai hadisin da yake shaida musu kamar hadisin da ya gabata gare mu a karamin maikonul abdu min rabbihi wa huwa sajid cewa ashe wannan addade a sannan yafi. To shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai ko da a masabar mu akwai sabani ga me yin sallah ta nafila wanne ne yafi, ya tsawaita tsayuwa ko ko ya tsawaita sujada. Wato azumi na nafila irin tsarin azumin Annabi Dawud. Annabi Dawud ya kasance yana yin bacci rabin darensa sai kuma ya tashi tana fulfile sulusun daren sai kuma ya bacci sulusun daren. Shi yasa daren nasa kasawa uku yake, kashi biyu yana bacci, kashi ɗaya ko yana ibada. Wai su biyo yana azumi rana ya sha kuma kashe gari, in yau ya azumi gobe sha kushazi, in kuma yau ya sha gobe da azumi zai tashi. Ba a jera rana biyu yana azumi kamar yadda ba a jera rana biyu yana sha. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin. An karɓi daga Jabir bin Abdullah Allah ya dagare shi ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle akwai wata sa'a a cikin dare da bayan da za a yi mutum musulmi ya dace da wannan sa'ar yana roƙon Allah wani alheri ko alamarin duniya ne ko alamarin lahira, sai ko Allah ya bashi wannan alheri. Wannan kuwa yana afkuwa a diddare, diddare ana samun wannan sa'a. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. Aka yi daga biyu raira Allah ya kara yadda gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ce idan ɗayanku ya tashi da daddare ya buɗe sallarsa da raka'a biyu hafifata ya sauƙaƙa. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. An karɓi daga Aisha Allah ya gare ta ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da daddare zai da fulfule yakan buɗe sallarsa da raka'a biyu sauƙaƙa. Muslim ya ruwaito hadisin. An karɓo daga Aisha dai Allah ya ƙara yadda gare ta kala ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan nafilar da yake da daddare ta tsere masa bai ba kamar saboda rashin lafiya ko wani dalili yakan sallah da rana raka'a goma sha biyu. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. An kaba daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara yadda gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bace daga abin da ya saba yi na ibada ko wani abu daga abin da ya saba da ibada ya zo da wannan ibadar tsakaninsa da sallar sallar asuba da sallar azhar za a rubuta masa kamar da a ce da daddare ya zo da ibada wasu ya gwaito wannan hadisi an karbi daga Abi Huraira Allah ya kare da gare shi kana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya jika mutumin da ya tashi ya tsaye na fulfili da daddare wa ya kaza murata bayan shi din ma ya tashi ya ta da matarsa ita ma tayi sallah in ta gita tashi yayi ya faruwa a fuskarta dan ta tashi to wanda ya haka Allah ya jika sa Allah wato Allah ya sa shi a cikin rahmarsa kuma Allah ya jika mace da ta tashi da daddare sai sallah ta ta da mijinta in ya ki tashin ta yi ya faruwa a fuskarsa dan ya tashin ya sallah Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin da isnadi ingantacce haka Imam Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim da su ruwaito wannan hadisi aka bu daga Abu Huraira dai kuma an ruwaito daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya dagare su suka ce sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tada iyalinsa da daddare ya tada matarsa da daddare sai sallah da shi da ita ko ya sallah raka'a biyu jami'an gaba daya tare da ita sai a rubuta su a cikin masu ambaton Allah maza da mata Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce an karbi daga Aisha Allah ya dagare ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku yayi gangadi alhali yana sallah idan ɗayan ku yana cikin sallah ta dare sai ya ji gangadi ya kama shi to ya kwanta har sai baccin ya tafi daga gare shi domin ɗayan ku idan ya ci gaba da sallah alhali yana gangadi bai sani ba ta yi zama yana sanya istighfari sai ya yi mummunan addu'a ga kansa a maimakon istighfari tunda halin bacci mutum ga gane abin da yake fita daga gare shi Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin aka bar daga Abi Huraira Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗaya ku ya tashi yana tsayuwar dare sai ya zama Qur'ani ya kasa faɗar gaba bai san me zai faɗa ba saboda gangadi da yake ji to ya kwanta ya huta don shi Qur'ani ana buƙatar a karanta shi ne da lura wata yana karantawa da kyar da kyar yaushe ba zai lura ta yi yana wannan wajen ba sai ya bari ya koma da wajen mai sani ba rawafu muslim ba muslim ya ruwaito wannan hadisin to alhamdulillah abin cewa an so a tsaya watannin dan wato dararen ramadan a tsaya a cikin dararen ramadan a yi ibada wannan ake kira sallah ta asham wato ita a wajen wato shafi'awa suka ce wanda suke ba mutanen Madina ba su yi raka'a 20 sallama 10 kamar yadda sahabbai suka gama akai a zamanin Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sannan ko bayan su yi wutiri wa shafa'i da wutiri raka'a 3 amma idan mutanen Madina ne to su sai su kara raka'a 10-16 akai yanzu musu raka'a 36 kenan haka shafi'awa suka fi so muku a matsayin mu ana yi ne wato 20 din ko da ga mutanen Madina cewa ba lalle dan mutanen Madina bane sai sun yi ta 36 ko da yake a matsayin ta mu akwai kauli da haka cewa kamar yadda mai risala ya kawo to an karbi daga Abi Huraira Allah ya dagare shi ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tsaya watan Ramadan nan ba da gaskiya da neman lada wajen Allah ya gafarta masa abin da ya gabata daga laifukansa Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi an karbi karbo daga Abi Huraira dai Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa a cikin aizaiwa wadda ranar ramadan
ya
azimatin ba ta rafa da yace dole ne a yi tsayuwar ba yana cewa dai ya dace kwarai ya kamata kwarai a yi tsayuwar yace wanda ya tsayo wata dabaran dan ba da gaskiya da neman lada wajen Allah ta gafarta masa abin da ya gabata daga laifukansa muslim ne ya rawaito wannan hadisin babu farlar tsayawa daren lailatul qadri da kuma bayani a cikin dararen lailatul qadri dararen ramadan wanne dare ne aka fi sa ran ya zamo shi ne daren lailatul qadri watanni dubu tafi watanni dubu domin me mala'iku na sauka a cikin su a cikin wannan daren tare da babban mala'ika shine mala'ika Jibril ko ko sun nau'i ne na daga mala'iku su ake kira ruhu da yawan ubangiji suna sauka da duk wani labari wanda yake an kaddara a wannan shekara ita kam aminci ce har zuwa lokacin da alfijir yake to wakala ta'ala ubangiji kuma tabaraka wa ta'ala yace hakika mu ne muka saukar da qur'ani a gare ne a duka mu mun kasance masu yin gargadi daren da yake a wannan daren ne ake raba duk wani lamari wanda yake gwani halin kasancewar lamarin ko da wajen mu an kabar ga Abi Huraira radiyallahu anhu annabi ya kabar daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wanda ya samu ya tsayuwa da lailatul qadri dan ba da gaskiya da neman lada wajen Allah da gafarta masa abin da ya gabata daga laifukansa.